sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 9 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce fadin da ake gubzawa a gabashin birnin Severodonetsk na daya daga cikin yaki mafi sarkaki a mamayar da Russia ta yi wa kasar. Yan majalisar wakilan Amurka sun amince da wani kudurin doka da zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga. Rundunar sojin kasar Kamaru ta kama wasu dakarunta hudu da laifin kisan wasu fararen hula tara.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ondo a Najeriya ta fitar da alƙalaman mutanen da aka kashe da waɗanda suka jikkata a mummunan harin da ƴan bindiga suka kai a wata coci da ke garin Owo a jihar ta Ondo. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, za ku ji yadda ƴan Najeriya da ke can ke tofa albarkacin bakinsu game da sakamakon zaben fidda gwani da jam'iyyar APC mai mulki ta fidda a jiya Laraba.
Ni a matsayina na ɗan Najeriya babu abin da za mu ce ga wannan zaɓe da aka shirya ta hanyar murna, amma mu a koda yaushe abin da muke fata a Najeriya Allah ya bamu shugaba na gari.
Eh, wannan zaɓe da aka yi shi to sun yi burbura abin da suka burbura, amma kuma mu kowa ya tsayar ma mu gaskiya bamu da ra'ayin su kwata-kwata.
To muna tafa da ƙarin bayani kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce fadan da ake gubzawa a gabashin birnin Severodonetsk na daya daga cikin yaki mafi sarkakiya, inda ya nuni da muhimmancin da yankin Donbas ke da shi ga kasarsa. A Latilas, dakarun Ukraine suka janye daga farfajiyar birnin a ranar Laraba yayin da hararin sojin Russia ya kazanta. Kwanakin da suka gabata, dakarun Ukraine sun kaddamar da harharen martani waɗanda suka ba su damar karɓe ikon rabin birnin. Amma gwamnan yankin Luhansk Sahir Haida ya faɗa wa kafar yaɗa labaran Ukraine ta RBC cewa sojojin Russia sun yi ta ragargaza birnin da harharen sama, lamarin da yasa suka ga babu amfanin ci gaba da zama a birnin. Bayan makonnin da suka kwashe suna kai harhare a gabashin Ukraine, ministan tsaron Russia Sergei Shoigu ya ce sun kwace kashi 97 na lardin Luhansk. Yan majalisar wakilan Amurka sun amince da wani kudurin doka wanda zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga a wani mataki na samar da maslaha kan matsalar yawan harbe-harben da ke faruwa a kasar. Kudurin na kaikaitar kara shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da bindiga mai sarrafa kanta, ya kuma hana sayar da madaukin bindiga mai cin hasashe sama da 15. Sai dai abu mai kamar wuya ne wannan kuduri ya zama doka, yayin da wasu ƴan Democrat da Republicans a majalisar dattawan kasar suka mayar da hankulansu kan yadda za a inganta fannin ayyukan samar da lafiyar kwakwalwa da inganta tsaro a makarantu, tare da samar da wasu tsare-tsare da za su rika ba da damar yin kwakwaran bincike kafin a sayarwa da mutum bindiga. Ko da yake wannan kuduri ya ba ƴan Democrat a majalisar dokokin damar nuna matsayinsu kan tsare-tsaren da binciken jin ra'ayi ya nuna jama'a na goyon baya, yayin da aka tunkari watan Nuwamba da za a yi zaben rabin wa'adi. Rundunar sojin kasar Kamaru ta ce ta cafke wasu dakarunta hudu waɗanda aka samu da laifin kashe wasu fararen hula tara, ciki har da mata da wata yarinya ƙarama. Kakakin sojin kasar ya ce dakarun sun buɗe wuta akan wasu mazauna karkara ne bayan da suka kasa samun taimako daga ƙauyawan, yayin da suke neman wani abokinsu soja da ya ɓata a yankin Misan mai fama da rikici. Ya ƙara da cewa an tura dakarun yankin ne a ranar 1 ga watan Yuni don su nemo sojan wanda ya ɓata dabo. Wata sanarwa da sojojin suka fitar ta ce mazauna ƙauyen na Misan sun nuna taurin kai ne ga dakarun, su kuma suka buɗe musu wuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A karon farko gwamnatin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta ce mutane 22 aka kashe kimanin wasu su 50 kuma suna asibiti ana jinyar su sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a farkon makon nan a wata cocin Katolika dake garin Owo sai dai alƙaluman da wasu asibitoci a yankin suka bada sun bambanta da na gwamnati ga Hassan Umar Tambuwal dauke da ƙarin bayani
Gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu ya fitar da alƙaluman mutanen da lamarin ya rutsa da su Gwamna Akeredolu yace mutane 80 ne lamarin ya shafa a cikin su mutane 22 sun mutu kana ana jinyar mutane guda 52 a asibitin gwamnatin tarayyar Najeriya dake garin Owo da ma wasu asibitoci sai dai alƙaluman da gwamnan jihar Ondo ya bayar sun yi hannun riga da alƙaluman da daraktan asibitin gwamnatin tarayyar Najeriya dake Owo
I'm Dr. Ahmed Lias Wadiago, the medical director of Federal Medical Center. In our mortuary as of today, we have 25 bodies. 17 were brought from outside and the 8. So 25 bodies. Presently we have 44 on admission.
Dr. Adiago, yace a asibitin suna da gawawwakin mutane 25 a cikin su. An kawo gawawwaki 17 daga waje ne. Kana mutane 57 na kwance a asibitin. An sallami guda 5 saura 44 suna jinya a cikin su akwai manyan mutane 32 da yaran kanana guda 12
and as for today we have 57 of them on admission out of those ones we have discharged 5 currently we now have 44 of them on admission we have 32 adults and 12 children
Dr. Ahmed Lasu Odagbon ya kara da cewa a asibitin Katolika dake cikin garin na Owo suna da mutane 18 suna jinya kana suna da gawarakin mutane 13 a halin yanzu
in fact yesterday the main hospital that is close to this is a Catholic hospital they had 18 on admission and 13 deaths There's another private hospital that we got information from. They took a cough there and then another victim that was treated there of gunshot wound.
Sai wata asibiti ta kudi dake nan garin Owo, Dr. Ahmed Ilasu yace an kai matacci da masu raunin harbin bindiga a can, amma kawo yanzu ba su da alƙaluman mutanen. Idan aka hada alƙaluman da director asibitin gwamnatin tarayya dake Owo ya bayyana, mutane 38 kenan nan mutu. Banda na asibitin kudi wanda yayi hannun riga da alƙaluman gwamnan jihar Ondo na mutuwar mutane 22 Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
A jamhuriyar Niger kungiyoyin fafutuka na kawancan Tonon Lafarge sun bayyana damuwa a game da yadda hukumomin kasar suka rufe dukkan wata damar gudanar da zanga-zanga yayin da yaki da cin hanci da rashawa ya gagari gwamnatin Muhammad Bazoum kamar yadda suke fada Sai dai wani kusa a jami'a mai mulki ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sulaiman Muni Barma ya aika mana daga Yemen
La loi sur la cybercriminalité ça ça a été notre plus grande déception
A rahoton da ta fitar a yau Alhamis a gaban manema labarai gamayyar kungiyoyin Tonon Lafarge ta ce daga shekarar 2018 kawo yau takardar neman izinin gudanar da zanga-zanga akalla 53 ne hukumomin Niger suka yi watsi da su yayin da aka kiyasta mutane sama da 1000 da aka kulle a kurkuku ba bisa ka'ida ba lamarin da shugabannin Tonon Lafarge suka ce ya sabawa mulkin demokradiya kamar yadda za a ji karin bayani daga jagoran su Michael Sodi
muna gani ɗan siyasa suna hito suna jiran gwano suna meeting amma mu an hana mu bayan wannan mutum 1000 da aka kama aka kai gidan yari ba bisa gaskiya ba wadannan ne muka hito don mu kwatanta mutane ta hanyar demokrasiya a Niger bai nan gai a daidai ke
kungiyoyin sun ce sannan a hankali hukumomin na Niger sun fara yunkurin bullo da wani sabon tsarin da za su yi amfani da shi don rufe bakin yan gwagwarmaya
ba a nan gaba shari'a in cikin shi dokoki da aka dauka suna da matsala tun da bisa dokokin nan ne suna cicciro hanyoyi da za a kama mutane a rinsu bisa karya ya kamata a canza su dan justice ta yi daidai
yaki da cin hanci da farautar mahandama dukiyar kasa na daga cikin alƙawuran da shugaba Muhammad Bazoum yayi wa ƴan Nijar a yayin da yake rantsuwar kama aiki sai dai gamayyar sunan lafaji a rahoton da ta fitar ta ce har yanzu ba a ga abin aikace ba mafarin wannan tunatarwa
babban matsalar mu kudin da kasar Niger take samu wasu suke abin da suka so da shi muna tuna mishi rantsuwa ce yayi yace duk abin da tsarin mulki ya fadi zai ba sani ba sabo kuma yace fatin ka bai kare ka in kai ta bargaza sai hailo muna ga abin akwai tsambare
to sai dai kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu yayi watsi da wannan zargi hasali ma a cewar sa masu wannan ikirari mutane ne dake da wata manufar boye
matsala wadda ta sa aka ce a bai kamata su fito ba matsala ce ta tsaro idan babu kwanci hankali bayyuwa a kawo mutane su zo su tada hankali cikin kasa waɗannan mutane musu abin da suke so musamman hosu
ne suke ne
abinda suke nuni su bukatar su kawo rikici cikin kasar nan wanda zai gurbata zaman takeya a cikin kasar Nijar
wane irin rikici
ah ko wani iri suna bukata akwai ma wasu kira ga soji su amshi mulki to wannan shine demokradiya
a washegarin darewar sakargar mulkin Niger shugaban kasa ya tantauna da kungiyoyin fararen kula inda ya bukaci su taimaka masa wajen yaki da miyagun dabi'un da suka yi wa kasa ka tutu lura da yanayin kwamgaba kwambayan da ake ciki wajen zartar da wannan kuduri yasa turnal lafash ta ruwaito wasu muhimman shawarwari a wani sashe na wannan rahoto a matsayin hanyoyin da za su taimaka wa shugaba Muhammad Bazoum ya cimma nasarorin da yace yana fatan samu a tsawon wa'adin mulkin sa
a gaida Sule Mumuni Barma karshen kuma labaran duniyar kenan
a gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotannin mu Bayan da jam'iyya mai mulki ta APC ta zaɓi Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da ke tafe. ƴan Najeriya mazauna jamhuriyar Niger sun tofa albarkacin bakin su akan nasarar da Tinubu ya samu. Ga Ahmed Muhammad da ƙarin bayani daga birnin Agadez.
Tun bayan sanar da tsohon gwamnan Lagos Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwani na neman shugaban kasa a jam'iyyar APC wanda wannan ne karon na farko da ya lashe zaben fidda gwanin ɗan Najeriya mazauna jihar Agadez dake arewacin Niger suka fara bayyana ra'ayoyin su kan nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya samu
babu abin da zamu ce ga wannan zabe na fidda gwani na dan takara da APC ta yi kuma Allah ya ba wa Ahmed Bola Tinubu nasara to na fatan ubangiji Allah ya nuna mana zaben da za a yi na shekarar gaba wanda kuma muke fatan ubangiji Allah ya bashi sa'a
ni a matsayin na ɗan Najeriya babu abin da zamu ce ga wannan zabe da aka shirye mu ta himmarna amma mu a koda shi abin da muke fata a Najeriya Allah ya ba mu shugaba na gari
zaben Tinubu na jam'iyyar APC da bai zo mu sai ɗan Najeriya mazauna Niger da da'i ba duk da kasancewar su ɗan jam'iyyar APC inda suka nuna bacin ran su da nuna rashin gamsuwar su akan ɗan takarar na jam'iyyar APC
a matsayina na ɗan Najeriya wanda yake zaune a garin Agadez Niger ni ɗan jam'iyyar APC ne na gidi gaskiya dai ran mu bai so ba ya so su dewa saboda mu ƴan arewa muna ganin akwai inda suka fi cancanta da wannan matsayi da aka zaba
fidda gwani da wannan jam'iyya ta yi su je su yi ta fitowa zaben jam'iyyar APC a game da harkar Tinubu ni dai ana ra'ayin gaskiya bai muni ba saboda haka mu jam'iyyar yanzu sai dai mu ce alaraka taki gona
an yi zabe wanda suke son shi sun zabe shi ko yana da shi wanda yake so ya zaba ra'ayinsa
eh wannan zabe da aka yi shi to sun yi burbura abin da suka burbura to amma kuma mu ko ya tsayar ma mu gaskiya ba mu da ra'ayinsa kwata-kwata
Alhaji Ibrahim wanda mamba a kungiyar ƴan Najeriya mazauna Niger na ganin a ba wa Tinubu dama ya mulki Najeriya domin zai iya magance tarin matsalolin da suka dabaibaye ta
sai a bashi dama shi ma ya gwada a ganin a zabe shi shugaban kasa ba wai a tsaya a matsayin shugaban dan takara a shi ma ya gwada ya gani ina mishi kyakkyawan zaton in Allah ya yarda in ya hau ya zauna wannan matsalolin na arewa zai kauda shi saboda yana so yayi abin da za a yi bishi ne saboda zabe na gaba ya ci nasara
abin shira a gani dai shine ko Bola Ahmed Tinubu zai samu nasarar zama shugaban kasar Najeriya a zaben da ke tafe na shekara 2023 lokaci ne kawai zai tabbatar Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
A gaida Hamid Muhammad to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar makero da ake kira da ringworm a turanci Cutar makero cuta ce da take shafar fata sakamakon wasu kwayoyin cuta na infungal da ke shafar fatar kuma cuta ce da ke da saurin yaduwa to kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a shin me suka sani game da wannan cuta ta makero wato ringworm a turanci
sunana Aminu Ibrahim
shin kin san cutar makero
eh na san cutar makero wanda ake samun ta akan maza da dama dai maza suke yin cutar makero sosai ana iya samun ta ta wajen aski ko soso haka da dai sauran su
biki taba ganin mace mai yin cutar ba
na taba ganin mace waje take da cutar makero so a hannunta yana nan yayi kaman wani ruwa haka yayi taba-taba da gunya bai da dikin kallo sosai saboda yana kaikayi sosai
kin taba jin wani ya je asibiti saboda cutar makero
kai ban taba ji wanda ya je asibiti saboda cutar makero ba asali ma dai mutane da dama suna iya kan kare shi sai su sa kanwa ko makilin da dai sauran su akan cewa yana magane shi
eh sunana Rajiu Nasir
shin ka san cutar makero
eh cutar makero cuta ne kamar wanda zaki ga mutuncin yana karami haka daga wasu yana fito musu a fuska kamar a goshi haka wasu yana fito musu akai zaga yana cinye gashi cutar makero yana fitowa ta ko ina ma kin gane zai fito maka a hannu zai fito maka a baya kuma yana bata skin gaskiya
to kai ka taba ganin wanda cutar makero ta kama
kanina ma na taba yin shi gaskiya so shi lokacin da yayi wannan cutan an samu irin kaman akwai maganin da ake sakawa da ake kira lakwalakwa haka daga an goge shi ko tumfaki haka duka suna maganin makero hanyar da aka baka mai maganin nashi kenan
sunana Umar
to me ka sani game da cutar makero
to wanda na sani sabulun solo ana maganin shi da sabulun solo da an kankare shi
da yake kankarewa
ko da reza haka da an kankare shi sai a samu sabulun solo sa manna mai kamar yana da zafi tun zai dinga jin zafi daga gurin dai Allah ya taimaka shi kenan
tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba masu sauraron mu zasu so su ji ƙarin bayani game da cutar makero
ita dai cutar makero wanda a turanci ana kiranta ringworm kusan a likitance muna ce mata tinea wani ciwo ne yawanci da yake shafar fata wanda ko dai fatar jiki gaba ɗayanta ko kuma fatar kai kuma wato shi ana bashi sunaye daban-daban dangane da inda ya fito a jikin mutum kuma misali muna ce mishi tinea capitis idan makero ne naka ko kuma tinea feshi idan makero ne na fuska akwai tinea cruris wanda shine kaman makero haka na gaba na matsi-matsi sannan kuma akwai makero da yake shafar tafukan hannu da matsi-matsi na hannu ko na kafa muna ce mishi tinea pedis akwai kuma makero da yake taba farata wato shi wannan makero ciwo zai zo da kaman ciwo na farce wanda muke kiran shi onychomycosis
to shin me ke kawo makero
to abin da yake kawo makero wata kwayar halitta ce wanda ake ce masa fungal infection kuma wannan kwayar halitta ba iya ganinta da idanuwa haka sai dai idan an saka na'ura ya ƙara girman halittu to aka sa wannan na wato microscope to shine za a iya ganin wannan kwayar halitta ta fungal infection
to likita suwaye suka fi cin karo da cutar makero
to gaskiya wanda suka fi samun makero yawanci musamman naka yara ne yara suna yawan samun makero naka saboda yawanci kamar cuɗanya ko yawan wasa tare ko hadaka ta kayayyakin su sannan kuma manya ma suna iya samun makero musamman idan suna da garkuwar jiki mara ƙarfi ko kuma wasu wa'anda kamar yanayin sana'ar su yana iya sawa su samu makero. Kin ga na ce miki a baya akwai makero na matsi-matsin yatsu na kafa wanda shine ake ce macin ruwa. To kin ga kamar wa'anda sana'ar su ya zamana ana yawan irin sa takalmi rufaffe wanda koyaushe kafa tana da danshi. To irin wa'annan mutane wanda sana'ar su ta danganci haka za su iya samun yawan samun shi wannan kamar makero din na kafa wato cin ruwa. Ko kuma inda yawanci suna yawan ta'amali da ruwa kamar mata a gida yawan wanke-wanke girki da abubuwa haka da wanki wurin tabawa da yawa shi ma zai iya sawa su samu irin makero din nan na farci. Yawanci to duk abin da yake dai yana da dan dangantaka da yawan danshi kamar kafa din ba ta shan iska ko kuma hannu din ana yawan ta'amali da abin da ya danganci ruwa to yana sa makeron yayi tasiri sosai a jiki na lokacin ma ba zai warke da wuri ba.
Shin cutar makero na nuna alama a jiki ko kan fata kafin ta bayyana?
To shi makero misali a ce na yara kin ga yanda yake zuwa zai iya zuwa da yawan kamar kaikayi na gashi din haka sannan zai iya zuwa da zubar gashi to wani lokaci kuma zai iya zuwa ma da yawan haka ruwa a kai din shi ma da alama ne na makero. To a jikin fata kuma wani lokacin gaskiya ba wani abu kake ji ba sai dai kawai kaga alamun sa din makeran haka a zagaye ya fito. To shi kuma kamar na farce shi kuma zai zo ne da canji na ko dai kalar farcen ko kuma yanda yanayin farcen yake kaga alamun dai ya canza kama to haka suke zuwa da shi. To shi alamu na makero na farce yana zuwa da kamar canjin yanayi na kalar farcen mai kuma zamana kin ga yawanci farce yayi yana da haske zaka iya ganin farcen yayi duhu haka yayi baki sannan wani lokacin farcen zai iya kauri sosai ko kuma a haka dai kana kallon farcen kaga alamun kaman yanayin farcen dai ya canza kamar haka kamar alamun ya mutu to duk wannan yanayi ne na makiran farce wanda ya kamata a zo a duba.
Shin mai fama da makero zai iya yada shi ga jama'a?
To gaskiya ana dauka sosai ana dauka musamman wurin cuɗanya tare ko hada wurin kwana da mai makeron ko amfani da kaya na mai makero ko hula haka ko mataji na kai ko kayan sawa ko takalma wanda yake da makero din in an amfani da abin da yake da shi za a iya daukan wannan kwayar cuta.
To likita ta yaya mutum zai kare kansa daga cin karo da cutar makero?
To shawarar da zan bayar ta rage wanzuwar makero dai ba za ta wuce cewa a rage cuɗanya musamman da wanda yake dauke da cutar makero. Kin ga ba za a hada kaya tare ba, ba za a hada mataji tare ba, ba za ka sa takalmi da wanda yake da cin ruwa ba ko kuma shi wanda ya san yana da wannan cuta to kada ya bari wasu su amfani da abin da yake amfani da shi din dan saboda su kar su dauka. Sannan abu na biyu shine cewa a zo asibiti da wuri a ga likitan fata wanda zai duba ya tabbatar a wannan makero ne in ya so. Kin ga muna bada magani akwai na sha akwai na shafawa sannan kuma idan an bada shawara an ce ka sha magani na tsawon lokaci kaza ya zamana sha maganin zuwa wannan lokaci dan a samu waraka.
To likita, shin karce makero da reza ko allura na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake maganin cutar?
Eh to gaskiya nakan ga a ce a saka reza ko allura a kankare makero. To gaskiya wannan din ba ta da wata nasaba mu a wurin mu kuma abin da yasa ba ma san irin hakan saboda wani lokacin reza da za a amfani da ita ko alluran watakila gurbatattu ne. To kuma ta yin hakan gaskiya zai iya kawo wata matsala wani lokacin wasu ma suna shafa har sama clean da abubuwa dai da dama wanda ina ga hakan dai gaskiya ba shi da amfani tunda akwai maganin abin nan ba wani ciwo ne da baya da magani ba. To ya kamata a nema a zo asibiti a duba dan a samu sauki insha Allah.
Yaya ake kula da mai fama da makero?
To kamar shi makero na matsi-matsi wanda wani lokacin mutane da yawa suna dan ko jin kunya ko boye shi haka shi wato yana zuwa ne da kaikayi sosai na tsakanin kafafu ko gaba haka na ko dai mace ko namiji yana zuwa da kaikayi sosai mai tsanani to shi ma wannan dai makero ne akwai dai abubuwan da suke kama da irin hakan amma dai in kin ga da za a zo asibiti dai zaka duba zaka ga menene kuma zaka ba mutum magani da shawarwari da ya dace kuma ya samu sauki dan wannan lokacin irin wannan yana matsa musu sosai ba za su iya hulɗa ko harkan sosai cikin mutane ba ko kuma wani lokacin ma wurin bacci ya matsa musu ba za su iya samun isasshen bacci ba inda kuma dan mun san indai irin wannan ta faru to duka zai zamana lafiyar mutum ta zamana bata cika ba sosai
masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tsanan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar dake mana fatan mu kasance lafiya
Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon mu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Karwan Namoda Zamfara yace a yayin da manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya suka kammala zabukan kiddagwani na shugaban kasa don takarar babban zaben shekarar 2023 dake tafe yanzu ya rage ga talakawa masu jefa ƙuri'a su yi nazari akan kowane dan takara da jam'iyyun suka tsayar ko dai mu sayar da ƴancin mu mu sake shiga wani kangi na shekaru huɗu masu zuwa ko kuma mu zabi cancanta don ceto kasar mu daga mawuyacin halin da take ciki sakon Aisha matar Usaini dangwata karasuwa daga jihar Yobe tace ya Allah ka kawo mana sauki wannan matsalar rashin tsaro da mu al'umman Najeriya muke fuskanta ganin yadda lamarin a kullun sai ƙara fadada yake shi ko sakon Haruna Muhammad Katsina yace yunkurin da gwamnatin jihar Katsina ke yi na cefanar da ɗakin karatu na gwamnatin jiha ga wani dan kasuwa inda daga bisani za a gusa da ɗakin zuwa wajen gari akan hanyar dutsen ma hakan tamkar nakasta ilimi ne da fatan gwamnati za ta canza tunani ta bar ɗakin a inda yake cikin tsakiyar birnin Katsina domin sauƙaƙawa masu zuwa karatu kuma ya kamata gwamnati ta gyara ɗakin ya zama na zamani yadda zai yi tafiya daidai da tafarorin su da sauran jihohi sai kuma sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muktar Mai Shago suka ce ku ba mu dama mu kira ga 'yan Najeriya da mita katsantsan da hangen nesa mu cire kabilanci da bambancin siyasa mu zaɓi shugabancin ƙasar da zai fitar mana da kitse daga wuta Allah ya zaɓan mana nagartattun shugabanni amin sakon mu na ƙarshe ya fito daga Kinuni Sani Yunusari yace hakika ficewar tsohon gwamnan jihar Kebbi sanata Ahmadu Aliru daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP bai zo mana da mamaki ba fatan mu shine Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kebbi da ma Najeriya baki daya to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce fadan da ake gubzawa a gabashin birnin Severodonetsk na ɗaya daga cikin yaki mafi sarƙaƙiya inda ya nuni da mahimmancin da yankin Donbas ke da shi ga ƙasarsa. A Latilas, dakarun Ukraine suka janye daga farfajiyar birnin a ranar Laraba yayin da hare-haren sojin Rasha ya kazanta. Kwanakin da suka gabata, dakarun Ukraine sun kaddamar da hare-haren martani waɗanda suka ba su damar karɓe ikon rabin birnin. Dan majalisar wakilan Amurka sun amince da wani kudurin doka wanda zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga a wani mataki na samar da maslaha kan matsalar yawan harbe-harben da ke faruwa a kasar kudurin na kaikaitar kara shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da bindiga mai sarrafa kanta ya kuma hana sayar da madaukin bindiga mai cin hasashe sama da 15 sai dai abu mai kamar wuya ne wannan kuduri ya zama doka yayin da wasu ƴan Democrat da Republicans a majalisar dattawan kasar suka mayar da hankulansu kan yadda za a inganta fannin ayyukan samar da lafiyar kwakwalwa da inganta tsaro a makarantu tare da samar da wasu tsare-tsare da za su rika ba da damar yin kwakwaran bincike kafin a sayarwa da mutum bindiga. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta cafke wasu dakarunta hudu waɗanda aka samu da laifin kashe wasu fararen hula tara ciki har da mata da wata yarinya ƙarama. Kakakin sojin kasar ya ce dakarun sun bude wuta akan wasu mazauna karkara ne bayan da suka kasa samun taimako daga ƙauyawan. Yayin da suke neman wani abokin su soja da ya bata a yankin Misan mai fama da rikici.
Tomas Sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.